Fadima, 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 na na. Fadima, 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 Fadima,
Fadima, na na.
Ga wani dan almajiri wanda kai kai shi a nan Maiduguri, sunansa ne Abba Jinjina Sha'iri. Roƙon da nayi ka azana a mimbari, an bayyana babu kamar ta a ko'ina, an bayyana babu kamar ta a ko'ina. Na na
Fadima, 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 Fadima,
Fadima, Fadima, Fadima, wanda ya zarce hankali, kai wa ainihin rahama sirkin Ali. Manzan da babu mai kinai sai jahili, ka sake mai ka daɗa masa ya Ali. Ka sanya du Ali ashabuka da auliya, kudubul makatu muhanya sa.
Fadima, 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 Fadima.
Ako ina barhamani mai bani ne, duk abinda zana fitar daga shehu ne. Da dafa'i Jibri mana jingine, Arazimi Shehu dan Usmanu ne, Atiku ne Konce dan Sala ne, Me Yarwa ne Shehu Ahmadu Yarwa Imami. Sai da Fadima mudurku kusa murere yaban a gaban tama, sarauniya salamu alaiki mukarrima, sarauniya salamu alaiki mukarrima, sarauniya mun gode miki Fadima, sarauniya mun gode miki Fadima mama. Sani da Hussein munaki ne, duk abin da Rabu ya yo dominki ne, bayinki ne komai kika so kinaki ne. Karshen batu Allah annabi naki ne, in ban dake waye mai yi wa kauni ne. Duk uban da ya ja da isar ki shege ne.
Fadima, 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 na na.
Bakuraishiya yabanki ake tintintini, hasikenki ne yasku a wannan zamani. Yau babu mai sanin akadin sai mumini, kaunar rikice ta sa akai mini rawali. Daga an faɗe ki sai na ji hai daga zuciya, daga an faɗe ki sai na ji hai daga zuciya.
Fadima, 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 na na.
Kin zarce dukkanin wata mai girma isa, wallahi ko sai suna ki sai mun fallasa ajinsu ne kiyayyar dole mu kwankwasa mai hankali yau zai gane cikar isa abanta ne yace mana ita umminsa ce abanta ne yace mana Fatima ita din tsoka ce
ayya 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 mama
da dan gari akan ci gari ku fito ku ji a gidan su mu muke dada neman agaji bayan suwa yake maka zo ka fada inji wanda yayi kama da su ya shagalta tsaya a kaji sanadin su ne akai maka baiwar ilimi to ka girma masu shine zantar ilimi
Fatima Fatima
zaka gani sanadin su ne an yi mudan mu zama sheda na isar su ne wanda ya kariyata jahannama dole gidansa ne mu mun fada Fatima ramar kauni ne sai mun fada Fatima ramar kauni ce sai mun fada Fatima ramar kauni ce kuce
Fatima 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 Fatima
sama ta asuce sama ta asuce kasa ta asuce kasa ta asuce yau ta asuce gobe ta jibin ta asuce me za ka ce an aka ce ka fito ka ce ni zanace Fatima ta fi gaban aje kafin ku ce Annabi ya ce Fatima rahama ce
tayaya haya
tawassuli nake yi ummar ki sandani ki sadani cikin sha'anin ki kije dani kaman Fatima ba mai sai da ni kila amni kar tafiyar ta gaji da ni in kin kace Allah yayi baya shawari to kila amni umma ki ba na maganin kwari
Fatima 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 Fatima
wa zai bani ya karaban suturar rikice ta suturta nan da can da ba abuke da ba rama ko kadan Fatima banda kamar ki a can da nan kaunar rikice ibadar abba a ko ina kaunar rikice ibadar abba a ko ina nana sharu mai Fatima arifi kila amni cikin tafiyar ki lutufi ki kashafi mu shafa sifar mai korafi domin isar aban zaituna aban da tafi nana dan isar amadiyar wa aladafa aladafa ummul khaira asaki mun rumfa
Abba ne,
Abba ne,
Abba ne,
Abba ne.